بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيء بدأ كراتم من حسن المسلم من أذكار الكتاب والسنة. أيوه إن شاء الله زام درسينا قوم شاشدة كما زام تاشي الدعاء قبل الطعام واتو الدعاء دعيكي كاتين أتي أبنشي. يتي إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، فإن نسي في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره. وانا حديث عائشة واندا إمام أبو داود رويته دعينه الترمذي ثم لفظنا نترمذي يتي إذا أكل أحدكم من زال صلى الله عليه وسلم يأتي إذن لينكو zaici abinci idza akala adukun ta'aman idan ɗayan ku zai ci abinci falyaqul yace bismillah wato yayi bismillah fa inna siya fi awwalihi in yamanta yayi bismillah a farkon cin abincin falyaqul bismillah fi awwalihi wa akhirihi yace dam ci abinci da sunan Allah farkon sa da ƙarshen sa wato sai faɗi wannan lafazin bismillah fi awwalihi wa akhirihi wato da sunan Allah a farkon abincin da ƙarshen abincin. Amma in ya manta a farko bai faɗa ba, amma idan bai manta ba a farko zai faɗa, sai ce bismillah kawai. Bismillah. Wannan hadisin haka ya zo a wannan riwaya, a riwayan Tirmidhi da kuma riwayan abin Ibnu Majah, amma a riwayan Abu Dawud cewa bismillah awwalahu wa akhirahu. بسم الله أوله وآخره ميمكن بسم الله في أوله وآخره أما دون ده كفر آيه إذن فرقون چين عبون چين كني ده فرقو ذا كفر ذا كتي بسم الله وانا سنة تيتا مزا الله ساسر ودوم تون ده كي چين عبون چي بايا بسم الله تونا چي تارد شيطان ده مين مزا الله ساسر وانا چي عبون چي تارد متانين سا تارد صحبان سا سوشيدا سواني بلا عربين قوية سيزو da ya zo ya noma biyu kawai sai abincin ya ƙare. Noma biyu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni na san abinda da in ya faɗa da abincin ya ishe ku shine bismillah. Da cewa bismillah lokacin da ya zo ci da abincin sai ya ishe ku, sai Allah ya sa abincin albarka kuma shaitan ba zai ci tare da ku ba. To amma da ya zo bai yi bismillah ba sai ya sa hannunsa noma biyu kawai da ya sai abincin ya ƙare gaba ɗaya. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayanku zai ci abinci yace bismillah, in ya manta a farko bai faɗa ba yace bismillah awwalahu wa akhirahu, ko kuma bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Duk wanda ya faɗa hadisin ya inganta. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cin abinci da Amr bin Salama a golan, sai ce masa ya gulam sammillah wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika, ya kai wannan yaron ka ci abinnan, kai bismillah za ka ci abinci, sannan kuma ka ci abinci da hannun dama kuma ka ci gabanka don hannun sai na yawo ne a cikin abincin. To wannan ya cikin ladduban cin abinci ka ce bismillah kafin ka ci, kuma ka ci da hannun dama sannan ka ci wato ainihin gabanka. To bismillah kuma yana koran shaidan, inda ka ce bismillah to shaidan bai zai ci abincin ba, ba zai ci tare da kai ba. Amma in baka ce bismillah ba zai ci tare da kai. Kuma abinci yana albarka idan dukkanin ku kuka yi bismillah. In ɗaya daga cikin ku bai yi ba, to nan ma ana samun matsala, kamar yadda ya tabbata wannan hadisi na wato Ibnu Majah cewa balarabin ƙauyen bai yi bismillah ba, shikenan da ya loma biyu kawai sai abincin ya ƙare. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na san abinda inda ya faɗe shi da abincin ya ishe ku shine bismillah. Da ya ce bismillah da abincin zai ishe ku, don kana so abincin ka yi albarka sai ka ce bismillah lokacin da za ka ci. Idan kana son kada ka ci da shaidan sai ka ce bismillah. Sai ce man at'amahu Allahu at'ama falyaqul Allahumma barik lana fihi wa ad'imna khayran minhu, wa man saqahu Allahu labanan falyaqul Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Wannan kuma hadisi Abdullah ibn Abbas wanda Imam at-Tirmidhi ya rawaito da isnadi sahih. manzala ta kuma ce man at'amahu Allahu ta'ama, wanda Allah ya ciyar da shi abinci, falyakul ya ce Allahumma barik lana fihi, ya Allah kai mana albarka a cikin wannan abincin, wa ad'imna khayran minhu, ka ciyar da mu fiye da mafi alkhairi fiye da wannan abincin. Wa man saqahu Allahu labanan, wanda Allah ya shayar da shi nono, falyakul ya ce Allahumma barik lana fihi, ya Allah ka mana albarka cikin wannan nono, ko nono ko yogurt ko da ce biradan kasha, sai ka ce Allahumma barik lana fihi, ya Allah ka mana albarka a cikinsa. Wa zidna minhu, kuma ka kara mana daga wannan abinci. To kenan, in abinci ka ci bayan ka yi bismillahi, sai ka ce Allahumma barik lana fihi wa at'imna khayran minhu, lokacin kafin ka ci abinci bismillahi, Allahumma barik lana fihi wa at'imna khayran minhu, da sunan Allah, ya Allah ka sa mana albarka a cikin wannan abincin, kuma ka ciyar da mu fi alkhairi da gare shi. In wani abun sha ka sha, ko nono ko wani abu mai daɗi ko juice, ka ce Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu, Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu, ya Allah ka mana albarka cikin wannan abun shan, sannan ka ƙara mana. Hadisi ne ingantacce, Imam Tirmidhi ya rawaito. Addu'a wa inda al-faraqi min at'am, addu'a yayin da mutum ya gama cin abinci. Idan mutum ya gama cin abinci, to ga irin addu'an da ya kamata wato yi, shine alhamdulillahi alladhi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa. Wannan kuma wato hadisin daga Mu'adh ibn Anas al-Juhani, yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man akala ta'aman thumma qala alhamdulillahi alladhi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Duk wanda yazo cin abinci sai yayi wannan addu'an, za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubinsa gaba daya. Wato bayan ka ci abinci, duk wanda bayan ya ci abinci wannan addu'an, Allah zai gafarta masa zunubansa da suka gabata gaba daya. Abu Dawud ya rawaito hadisin da Tirmidhi da Ibn Majah da isnadi wanda yake ingantacce. Ga fasaran addu'an nan, alhamdulillahi alladhi at'amani hadha, na gode wa Allah, ko yabo ya tabbatar ma Ubangiji subhanahu wata'ala, wanda ya ciyar da mu wannan abincin, ko wanda ya ciyar da ni wannan abincin. Wa razaqanihi, kuma ya azirta ni da wannan abincin, min ghairi hawlin minni, ba tare da wata dabara daga gare ni ba, wala quwwa, kuma ba tare da karfi ba. Idan mutum ya samu abincin da zai ci, ai ba dabara sa bane, ba karfin sa bane. Inda dabara ne, wani ya fi ka dabara, idan karfi ne, wani ya fi ka karfi. Haka dukkan abun da kake samu na arziki, ba wayon ka ba, ba dabaran ka ba, Ubangiji subhanahu wata'ala ne ya kaddara maka ya baka wannan abu. To saboda haka sai mu ce wannan addu'an ya gode wa Allah subhanahu wata'ala, kada ya ji cewa dabaran sa ne ko wayon sa, ko wayon sa ya bashi. Sannan addu'a ta gaba, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ghaira makfiyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Wannan ma ita ma addu'a ce ta bayan cin abinci, bayan kayi wata. Wannan addu'an kuma daga Abu Umama al-Bahili. Abu Umama yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza rafa'a ma'idatahu, in ya daga kabakin abincinsa, wato ya riga ya gama cin abinci ya kauda kwano, to sai wannan addu'a yace alhamdulillahi alladhi, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ghaira makfiyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Haka manzo Allah yake, hadisin Bukhari ne ingantaccen hadisi. Fassaran shi ne alhamdulillahi, dukkan yabo ya tabbata ga Allah. Hamdan katsiran, yabo mai yawa, tayyiban, mai tsarki ko mai daɗi, mubarakan fihi, abun sanyawa albarka a cikinsa. Ghaira makfiyin, wannan abincin ba abun isuwa ba ne daga gare shi, wato ba abun da za a mayar ba ne. Ma'anansa, duk lokacin da Allah ya azirta mu, ba za mu ce ya ishe mu haka ba. In Allah ya azirta mu da abinci, ba za mu ce a'a ya ishe mu haka ba, a mai da wannan abincin. Kullum muna cikin bukatan abincin. Wala muwadda'in, kuma ba abun yi wa bankwana ba, ba za mu ce daga nan gaba ba ma bukatan wani abinci ba, a'a nan gaba ma za mu nema, muna kwaɗayin falalan Ubangiji ta'ala. Wala mustaghnan anhu, kuma ba za mu taɓa wadata daga barin abincin ba, babu lokacin da za a ce ba za mu nemi abinci ba. Rabbana, ya Ubangijinmu. To haka manzala ta suna yake, addu'o'i guda biyu na bayan cin abinci. Sannan du'a'u dhaifi li sahibi ta'am, addu'an bako ga wanda ya bashi abinci. Ka zo bakunta a wuri, sai mutum ya kawo abinci sai ya baka, to ga abin da zaka ce: Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum wa ghafir lahum warhamhum. Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum wa ghafir lahum warhamhum. Wannan kuma rawaito hadisi daga Abdullahi ibn Busri, yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka a wajen babansa a matsayin bako. To da yazo sai babansa ya kawo masa abinci sai ya ci. Da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci, sai babansa din sai yake cewa: Ya Rasulullahi, kai mana addu'a mana, kai mana addu'a. Bayan an ci abinci, kamar yanzu mutum wanda kake gani imansa da darajansa, ko ni malami ko ni mutumin kirki, kaga yace shi ya ci abinci a gidanka, sai ka ce mana addu'a. To ga irin addu'an da ake, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai musu addu'a, sai ya ce: Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum, ya Allah kai musu albarka cikin arzikin da ka musu, wato Allah ka sanya wa arzikin su albarka, wa ghafir lahum, ka gafarta musu, warhamhum, ka jikan su, wato ka rahamce su, kai musu rahama. To ga wannan addu'a tana da muhimmanci kwarai da gaske. Amma ka addu'a, Allah ya sanya albarka cikin arzikinka gaba daya, sannan Allah ya gafarta maka zunubanka, kuma Allah ya maka rahama ya saka aljanna. To yin wannan addu'a manzo Allah yake wa waɗanda ya ci abinci a wurinsu. To kuma in ka ci abinci wajen mutum ya sauke ka ya baka abinci, to sai kai masa irin wannan addu'a. Sannan addu'a liman saqahu aw idza arada zalik, wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito shi, gantaccen hadisi. Sai kuma addu'a ga wanda ya shayar da kai wani abu, ko yake son zai shayar da kai, ko ruwa, ko nono, ko zuma. To garin addu'an da za ka yi: Allahumma ad'in man at'amani wasqi man sakani, Allahumma ad'in man at'amani wasqi man sakani. Wannan kuma saboda hadisin Al-Miqdad ibn al-Aswad ya ambaci cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi irin wannan addu'a bayan ya sha wani abun sha. Saboda Allahumma at'in man at'amani man at'amani wasqi man sakani, Imam Muslim ya rawaito wannan addu'a ne. Fassara addu'an: Allahumma ad'in man at'amani, ya Allah ka ciyar da wanda ya ciyar da ni, wasqi man sakani, ka shayar da wanda ya shayar da ni, wato wanda kai bani abinci Allah ka bashi abinci, wanda ya shayar da ni wani abun sha Allah ka bashi abun sha. Kaga shi yasa idan kana ciyar da bayin Allah na gari, arzikin ka zai yi albarka, da ka samu addu'a su. Addu'a su kawai ta ishe ka albarka a rayuwa, amma idan ka rike gangam kuma, to zagin ka za su dinga kukkushe ka, ba wani mai faɗa alkhairi a kanka. Shi yasa wanda yake bayarwa fi sabilillahi, to ai ya fi wanda yake karɓan jin daɗi, ya fi wanda yake karɓan samun falala. Ai manzo Allah ce: al-yadul ulya khairun min al-yadi as-sufla wabda biman ta'ul, hannu mai bayarwan ya fi wanda yake karɓan. Kafara da iyalinka. An tambaye shi: ayyul islami afdal, adabi um musulunci wanne ya fi daraja? Sai manzo Allah ta ya ce: an tut'ima at-ta'ama wa taqra as-salama ala man arafta wa man lam ta'rif, ka ciyar da abinci, ka ba da abinci fi sabilillahi, sannan ka yi sallama wa wanda ka sani da wanda baka sani ba. Sai ka dinga ciyar da bayin Allah saboda ka samu addu'a su. Sannan addu'a idza afṭara inda ahli al-bayt, ko inda ahli baitin, addu'a idan mutum ya buɗe baki a wajen wasu ma'abota gida, ko a wani gida mutum ya buɗe baki, to ga irin addu'an da ya kamata wato yayi, shine: afṭara indakum as-sā'imūna wa akala ṭa'āmukum al-abrāru wa ṣallat 'alaykum al-malā'ika. Afṭara indakum as-sā'imūna wa akala ta'amakum al-abrar wa sallat alaykum al-mala'ika. Haka za ka yi addu'a idan ka je kai buɗe baki a wurin mutane. Wannan kuma saboda hadisin Anas bin Malik, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi izinin wato Sa'ad bin Ubada, wato ya zo gidansa ya masa sallama, irin ya kawo masa ziyaran nan, yace: assalamu alaikum wa rahmatullah. To shi Sa'ad bin Ubada sai ya amsa a hankali, yadda mazala ta sama bai zai ji ba, kuma da gangan yayi, sai ce: wa alaikum assalam wa rahmatullah. Mazala ya sake cewa: assalamu alaikum wa rahmatullah, sai ce wa alaikas salam wa rahmatullah, manzala bai ji ba. Ya sake faɗa har sau uku ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah, sai Sa'd bin Ubada sai ce wa alaikum assalam wa rahmatullah, yanda manzon Allah bai zai ji wannan ainihin wato amsa sallaman ba. Manzon Allah da ya yi haka sau uku sai ya juya sai ya kama tafiya kawai. Saboda wannan shine ka'ida, al-istizanu salatun fa in uzina laka wa illa farji, neman izini sau uku ne, kamar yadda ya tabbata hadisin Abu Musa al-Ash'ari. Idan ka nemi izini sau uku ka yi sallama sau uku an amsa ma an ce shigo, to ka shiga. In kuma ba amsa ko aka ce ka jira ka jira, in ba amsa maka ka juya, kila yana cikin wani hali ne baya son ya tashi, to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai juya. Yana juyawa shi kuma Sa'd bin Ubada sai bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gudu, yana cewa bi abi anta wa ummi ya rasulullah, na ba da fansan babana da mahaifiyata ya rasulullah. Yace wallahi duk sallaman da kai ina jinka, kuma na amsa maka, sai dai na amsa maka ne yanda ba za ka ji ba, kuma abun da yasa ne haka na kaunaci addu'arka ne da albarkanka, shi yasa nake amsawa ciki ciki don ka ci gaba da yin sallaman idan ga samun addu'arka da albarkanka. Manzala ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah, aminci Allah ya tabbata gare ku da rahmar Allah. Kaga manzala yana addu'a, yana sanya albarka, to shi wannan addu'a yake so ai ta maimaitawa domin ya same ta. To shi yasa sai amsa ciki ciki ya ce wa alaikum assalamu wa rahmatullah, yana manzala bai ji ba. Kaga bai yi laifin cewa bai amsa sallama ba, amma kuma yana son a kara ne, shi yasa bai daga muryarsa ba. To sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya dawo, sai suka shiga gida, sai ya kawo masa abinci, da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan abincin to shine wannan addu'a. Abu Dawud ya rawaito hadisin, kuma hadisi ne wanda yake ingantacce. To sai manzon Allah sai ya ce aftara indakum sa'imun, wato masu azumi sun yi buɗe baki a wurin ku, wa akala ta'amakumul abraru, wato mutanen kirki sun ci abincin ku, wasallat alaikumul mala'ikatu, mala'iku sun yi muku salati, wato sun nema muku gafara da rahama. Sabu mamaki hadisin ba ambaci cewa buɗe bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ba, amma kuma a cikin addu'an akwai as-sa'imun aftara indakum as-sa'imun, masu buɗe baki sun yi, masu azumi sun yi buɗe baki a wurin ku. To shi yasa suka ce ba lalle sai buɗe baki ba, indai ka ci abinci a wurin mutum zaka iya masa wannan addu'a. To tare da cewa kuma akwai wasu addu'o'i daban kamar da muka karanta a baya wanda zaka iya yi wa mutum, Allahumma a'in man at'amani was'i man saqani, ko kuma Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum wa ghfir lahum warhamhum. To man azumi ne kuma sai kai wannan, amma ko ba azumin ba kake yi ka ci abinci wajen mutum, idan ka masa irin wannan addu'a babu laifi. Aftara indakum as-sa'imun wa akala ta'amakum al-abrar wa sallat alaykum al-mala'ika, masu azumi sun yi buɗe baki a wurin ku, mutanen kirki sun ci abincinku, kuma mala'iku sun yi muku salati, ma'ana sun yi muku addu'a ta gari ta neman rahama. To anan wa akala ta'amakum al-abrar, mutanen kirki sun ci abincinku, kamar akwai taskiya a ciki, kamar ka yi bikanka kenan don kai ne ka ci abincin. To amma tunda manzala sama ne sunan ta babu wani iskali, za ka iya fada ta ce wa akala ta'amakum al-abrar, wato mutanen kirki sun ci abincinku. Amma wasu, wani da ya je ya ci abinci a wani gida, abinci mai zafi, ya kone ya kone, to sai ya ce akala ta'amakum al-abrara, maimakon ya ce ta'amakum al-abraru, abraru ya zama shine fa'il, sai abrar ya zama maf'ulun bihi, ta'amu ya zama fa'il. Ma'anansa akala ta'amakum al-abrar, wato abincinku ya ci mutumin kirki, ko ya cinye mutumin kirki, mutanen kirkin, wato abincin ne ci su ba su suka ci abincin ku, saboda zafin abinci, zafin abinci. Na taba gayyatar wasu Larabawa a jojen gida na su zo su ci abinci, to ni na manta sai su ba sa son barkono, to da suka zo suka ci yanzu ya ji barkono sai ya ce akala ta'amakum al-abrara. To ni ban fahimci ya canza wasalin ba, to ɗaya daga cikin zuwan limamin juma'a sai ce ka ji abin da wani ya faɗa ku, na ce ban ji ba, ce maimaita sai maimaita ce akala ta'amakum al-abrar, wato abincin ku ya ci mutanen kirki. Sai ce me yasa yake, saboda barkono, mu ba mu saba da barkono ba. To amma asalin addu'an akala ta'amakum al-abrar, haka zaka faɗa, sai dai in ya kona ka ne ko barkono ya yawa, sai gaba da kan da shi gobe, inda zai sake kiranka sai ya ɗan rage barkonon. دعاء الصائم إذا حضر الطعام ولن يفطر wato addu'an mai azumi idan ya halarci idan abincin ya zo shi kuma bai karya azuminsa ba wato yana son ya ci gaba da azuminsa an yi da'awa ta irin ta walima to shi kuma yana azumi kuma an kira ka walima ko kana azumi dole ka je ko kana azumi dole ka je ainihin walima din to idan baka ci abincin ba me za ka yi nujibar walimatun ba'da albina itiyanuha fardun liman qad uyyina ولو يكون صائما فيحضر الا اذا ما كان فيها منكر to da haka nan kira ka walima ko azumi kake kaje sai dai idan za a yi mummuna abu ne a waje to sai manzo Allah ya san ya ba da assignment ga wanda yake azumi shi ba in ya ga dama bai zai ci abincin ba to sai yayi ne sai yayi addu'a zai wa masu ainihin walima din yasa zo a wannan hadisin idza du'iya azukum falyujib fa in kana sa'iman falyusalli wa in kana muftiran فليدعم ومعنى فليصلي اي فليدعو حديث ابو هريره وان امام مسلم يرويته يتي منزلا سسما يتي اذا دعي احدكم اذن ديان اذن aka kira dayanku falyujib ya amsa wato aka kira shi zuwa walima yasa dan an ance da'awa wato ana nufin an kira mutun zuwa cin abinci yasa ko ba ce walima ba ko ba ce cin abinci ba don an ce idza du'iya ahadukum in an kira dayanku to ana nufin zuwa cin abinci ne falijiya arza bayan an ce ibrahim ka ce na'am ba a wannan kam ba babinsa ba ne to da haka in an kira ka shi yasa cikin haqqul muslimi alal muslimi sittun ko khamsun haqqin musulmi akan musulmi guda biyar ko guda shida daga ciki akwai wa idza da'aka fa'ajibhu in nan uwanka musulmi ya kira ka ka amsa masa ma'ana in ya kira ka ka zo ka ci abinci a gidansa wajibi ne ka amsa masa ma'ana irin kira wanda take kamar na walima kira na musamman ba wai a irin ta yin karkace ni marwati wane bismillah mana zo ka ci abinci bismillah a kira dai wanda ya shirya abinci na musamman don ya kira ka kuma ba kira irin wanda ya fito da abincin sai ce ka zo mu ci abinci wannan sai kana bukata za ka ci amma ya gaice ka ce wane ina gayyatan ka gobe ba magariba cin abinci a gidana ka amsa masa haƙƙinsa ne zai ji daɗi kuma idan baka zo ba za ka yi laifi haka nan walima idan aka kayyade iya waɗanda za su zo walima din wane da wane ka amsa to wajibi ne ka je sai dai in kuma wajibi ne ka amsa in ba da uzuri ba don haka din zai yi masa daɗi in kana da uzuri kuma sai ka bashi uzuri to amma waliman da an san mutum nawa za su je kuma an shirya abincinsu iya adadin waɗannan mutane ita ce ake cewa naqara to wannan galibi mutanen kirki su suke wannan idan ya gayyace ka baka je ba bai zai ji daɗi ba ne ce zo muka mu zo mu je mu ci abinci a gidana ina gayyatan ka cin abinci idan baka yi bid baka je ba bai zai ji daɗi ba to shi yasa manzo Allah sai an kira ɗayan ku ya amsa musamman larabawa da yake su suna da karamci har yanzu ba a yi mutane masu karamci irin larabawa ba wato masu kyauta tun kafin zuwa musulunci masu kyauta ne masu karrama bako ne masu kiran mutane su ci abinci a gidajensu ne to har yanzu nan babu irin larabawa har yanzu maganan da ake karawi a kasashensu za ka ga haka ne suna kiran mutane yan uwansu da wa'inda ma ba laraba ba a zo a ci abinci a gidansu kuma zai ma abinci kasa da kala biyar ba zai ma kasa da kala biyar ba kuma dole akwai ƴaƴan itatuwa da za a zo a siya ba za a sa a wurin bayan an ci abincin ga ƴaƴan itatuwa kuma a ci to idan mutum ya shirya irin wannan ga abinci kaman kala biyar ga ƴaƴan itatuwa irin su abunan lemo ayaba irin su abarba irin su kankana su goba su inabi ga kuma abun shayi ya hada shi ga juice an hada sai baka zo ba ai dole ya ji haushinka ba zai ji daɗi ba tunda shi yayi ne don ka zo ka ci ya ji daɗi to don an kira ka wajibi ka amsa irin wannan adan in ka da uzuri kuma tun farko ka bada me ka bada uzuri to a Najeriya kan ma wai ba zai je ba har ana wani dagewa kaje ai a kasashen da ba a yunwa ne irin kasashen larabawa in ka je ma kaman ka taimaki ma wanda ya kira ka ne amma nan Najeriya kam ai sai dai ka rage mutane sai dai ka rage ba sai an dage ana cewa aje ba in dai ka hada abinci haɗe kam ai za ka samu masu zuwa ya dai su maka yawa ba wani haushin da za ka ji don wani bai zo ba wani yana nan a bakin ƙofa yana jira Allah ya sa mu dace to wannan hadisi yana nuna in an kira ka zuwa walima wajibi ne ka je shi yasa yake falyujib idza du'iya ahadukum falyujib an kira ɗayan ku cin abinci ko ta walima ya amsa fa in kana sa'iman idan mutum azumi yake yi yana azumi kamar litini yana azumin litinin ko yana azumin alhamis sai aka yi masa da'awa ne yazo ya ci abinci to falyusalli yaje din amma yaje yi addu'a insha Allah ya sanya albarka Allah ya sa albarka a cikin arzikinku musamman yin addu'a da muka karanta da azumi Allahumma barik lahum fima razaqtahum wa ghfir lahum warham Allah ka musu albarka kamar albarka cikin wannan abinci Allah ka azirta su arziki mai albarka ka gafarta musu ka ji kansu sai kaga wanda ya kira ka din addu'a mai kyau shikenan kaga ka biya shikenan wa in kana muftiran idan kuma dama ba azumi yake ba falyad'am yace abincin kaga shi ma umurni ne falyad'am don in bai ci abincin ba zai ji dadi ba mutumin kirki ya maka tayin abinci in maka ce ba jin dadi amma ina mutum marwasi ne yayi ne kawai don karkace bai maka bismillah ba wannan dadi zai ji idan maka ci ba ko kuma akalla bai zai bata ransa ba mafi karanci to amma in dai mutumin kirki ne karimi ya dafa abinci ya kira ka baka zo ka ci ba na musamman to a gaskiya ba zai ji dadi ba zai ji baka kyauta ba in ka je ka ci kuma dadi zai ji kuma wannan abun yana ƙara zumunci ƙwarai tsakanin musulmi yana ƙara zumunci tsakanin musulmi da yan uwa da ta kamata a ce ana yin sa kowa yi gurgudun wato ainihin ikonsa gurgudun yadda za ka iya ka dan gayyato mutane kuna ci in ana haduwa ana dan cin abinci ana hira ana raha to sai kaga an samu danƙon zumunci da soyayya a tsakanin musulmi sai ce wa ma'ana falyusalli ma'anan yayi sallah din nan falyad'u yayi addu'a shine ma'anan falyusalli ay falyad'u saboda as-salatu lughatan addu'a muna ke cewa sallah a harshen larabci shine addu'a shine addu'a wannan hadisin imam muslim ya rawaito shi ingantacce hadisi ya zo a wani hadisin in ya ga dama ya ci gaba da azuminsa ya yi addu'a in ya ga dama kuma ya ci abincin in dai azumin nafila ne ba na farilla ba ai za ka iya karya shi don almutadawwi wa amiru nafsihi mai cin abinci mai shi yake jagorantar kansa in sha'a afdara wa in sha'a sama in ya ci gaba in ya ga dama ya karya in ya ga dama ya ci gaba da abincin da cin abincin sa abin ya ci gaba da azumin sa kamar yadda manzo Allah ya tsama yake to idan har kana azumi na nafila sai aka kira ka yin wannan cin abincin ko walima to za ka lura me ya fi wa shi wanda ya kira kan daɗi ka ci gaba da cin abincinka ne abin nan ka ci gaba da azuminka bai zai ɓata rai ba shi kan ka ce azumi nake sai ka masa addu'a amma ka faɗa masa azumi kake yi domin ya baka uzuri sai ka masa addu'a Allah ya sanya albarka in kuma bai zai ji daɗi ba ransa zai ɓaci to ka ci abincin shi ya fi don kana da daman ka karya azumin gobe za ka yi ko jibi sai ka ci abincin domin ka dadada masa tun da azumin ba na farilla ba ne cin abincin ba sabon Allah ba ne na nafila ne kuma abin nan karya azumin ba sabon Allah ba ne suna na nafila ne cin abincin kuma zai dadada wa dan uwan kare ana son kuma kai abin da zai dadada wa dan uwan kare sai ta zo a hadisi in kaga dama zaka iya ci sai ce ma ya qulu sa'imu idza sabahu adun abinda mai azumi zai faɗa in wani ya zage shi ko ne ne ni su yi zage geniya su yi zage zage to ga abinda zai faɗa sai ce inni sa'imun inni sa'im ni azumi nake ni azumi nake wannan saboda hadisin Abu Hurairah radiyallahu anhu Allah ya jaddada shi yace manzo Allah sama yace as-siyamu junnatun fa idza kana ahadukum sa'iman fala yarfadh wala yajhal yace azumi garkuwa ne yana hana mutum sabon Allah in mutum yana azumi zai sa ya zama mai tsoron Allah to idan ɗayanku ya zama yana azumi to kar ya alfasha danna maganganu na alfasha a bakinsa na batsa sannan wala ya jahal kar ya dinga maganganu na wauta na musguna wani ko wani abu sai ce fa in imru'un qatalahu aw shatamahu falyaqul inni imru'un sa'imun inni imru'un sa'im idan wani ya nemi ya yi fada da shi ko kuma ya zage shi su yi zage geniya ya ce a ni kan ba zan yi fada ba ba zan yi zage ba ni azumi nake hadisin Bukhari da Muslim ingantaccen hadisi to wannan malamai sun dan tattauna akan fadin inni sa'imu idan azumin farilla ne kaga ba abinda ake tsoro dama Ramadan ne ka ce a ni azumi nake ba zan yi fada ba kuma azumi nake ba zan yi zage ba manzo Allah ya hana to kaga wannan ba riya a ciki ai ba tsoron ko zaka yi riya to amma idan azumin nafila ne ana son a boye shi kana yin azumi na litinin ko alhamis ba a son ana fada cewa ni ina azumi yau gobe zan yi azumi shiru ake so sai dai in ya bayyana ba matsala bane in akwai ikhlasi a zuciyanka. To idan mutum ya so da yana mai ka da fada sai ka ce inni sa'imun, ni azumi nake, ai kaman ka bayyana me abin da kake, kuma wannan wani abu ne tsakaninka da Allah. Wasu malamin suka ce ba za ka fada ba sai ka fada a zuciyanka cewa inni sa'imun. Idan ya zage ka kar karama sai ka fada a zuciyanka cewa ni azumi nake, to azuminka zai hana karama. In ya ne fada da kai ba za ka ba sai ka kama hanyarka ka tafi, tunda kai ka san azumi kake yi, shine uzurin da zai hana. Wasu wani suka ce a ka fada din ba wani magana riya, ai ikhlasi a zuciya yake, kace ni azumi nake ba zan yi fada da kai ba, wannan ba zai rusa maka, ba zai rusa maka aikinka ba. To sai ka ce inni sa'imu inni sa'imu, ni azumi nake ba zan yi fada ba zan yi zagi ba. Kai ma azumin kake ba fa, za ka yi fadan ko za ka yi zagi? In ba ka azumin an zage ka karama. Ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana daga cikin inna min akbaril kaba'il an yal'ana ar-rajul walidayhi, yana daga cikin manya-manyan laifuka mutum ya tsine wa iyayensa. Sai sahabbai suka yi mamaki suka ce kaifa yal'anu ar-rajul walidayhi ya rasulullah, ya za a yi mutum ya tsine wa iyayensa ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam? Sai ya ce yasubbu aba ar-rajul fa yasubbu abahu fa yasubbu ummuhu, mutum ne zai zagi baban wani, wancan din sai ya zagi babansa, kaga ya jawo babansa zagi, ya tsine wa babansa kenan. Ya zagi uwarsa shi ma ne, ya zagi uwarsa, kaga ya jawo uwarsa zagi, ya tsine wa uwarsa, shi kenan ya tsine wa iyayensa, shi ne ma'anan zagi. Saboda haka in mutum ya zage ka karkarama, mutum ya zage ka karkarama ko ba azumi kake yi ba, amma an faɗi maganan azumi saboda a lokacin da mutum yake azumi a lokacin ya fi kamata ya kame daga dukkan wani abu marar kyau. Kamar yadda cikinka yake azumi, to bakinka ma ya kamata ya zama yana azumi, ya zama ba za ka dinga faɗan wasu kalmomin da ba su kamata ba. To shi yasa aka ware mai azumi aka ba, amma ba wai cewa idan an yi ɗin kai ka yi ba ne. To sai dai shi zagi in ya zama ba na ashar ba ne, kamar mutum ya aibanta ka haka, ya faɗi wani aibi a kanka, ya halatta kai ma ka faɗi wani aibi a kansa karama, amma ya zama gaskiya ne abin da za ka faɗa kuma gwargwadon yadda ya gaya maka, ya halatta karama waje za a sayyi'atin sayyi'atun misluha, sakamakon mummuna mummuna irin sai mutum ma mun za ka iya masa, amma abin da yafi shine mai kayafi, shine kayafi. Kuma in za ka rama ya zama gwargwadon yadda ya maka ne, sannan kar ka masa sharri ka faɗi abin da ba haka ba ne, nan kuma sai ka shiga wani laifin. Amma da za ka yi shuruɗin da ya fi, ko azumi kake ko ba azumi kake yi ba. Sai ya ce addu'a'u inda bakurati inda ru'yati bakurati samar, wato addu'a yayin ganin farko-farkon ɗan itace, wato kana da bishiyoyi yanzu ya fara ɗan itace, ya fara ainihin nuna, ko amfanin gonanka ya fara ƴaƴa, to ya za ka yi? Ga irin addu'an da za ka yi, shi ne bakura na farko-farkon. Sai ka ce Allahumma barik lana fi samarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa barik lana fi muddina, wannan addu'a za ka yi. Abu Huraira ya rawaito hadisi ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan aka kawo masa ɗan itace a lokacin da ya fara yi, in suka fara akan zo a nuna masa, idan an nuna masa ya rike, to sai wannan addu'a ɗin Allahumma barik lana fi samarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sha'ina wa barik lana fi muddina, sannan sai ya duba wani ƙaramin yaro wanda ya fi kuwa ƙanƙanta sai ya ba shi wannan ɗan itacen sai ya ci, sai wannan addu'a. To kai ma in ka je gonan wani ko gonarka ko wani ya kawo mai tsinko maka na farko-farko, to wannan addu'an za ka yi, ga fassara addu'an. Allahumma barik lana fi samarina, ya Allah ka mana albarka a cikin ƴaƴan itatuwanmu, wa barik lana fi madinatina, Allah kai mana albarka a garinmu, wa barik lana fi sha'ina, ya Allah ka mana albarka a sa'inmu, shi ne kwanon abu babba, wa barik lana fi muddina, ya Allah ka mana albarka a mudunmu, shi ne kwanon abu ƙarami. So da haka sai ka nemi Allah ta'ala ya yi wa ƴaƴan itatuwan nan albarka, ya yi wa garin albarka, a samu amfanin gona da yawa, ya yi wa kwanon abu ma albarka. Sai du'a'ul udas, addu'an atishawa. Yace idza hadasa ahadukum falyaqul alhamdulillah walyaqul lahu aquhu aw sahibuhu yarhamukallah fa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yace abinda wannan hadisi ne asalin sa, wanda Abu Huraira ya rawaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idza hadasa ahadukum, idan ɗayanku ya atishawa, falyaqul, yace alhamdulillah, yace alhamdulillah, dukkan yabo ya tabbata ga Allah. Walyaqul lahu aquhu, dan uwansa kuma da yake sauraron sa, aw sahibuhu ko abokinsa da yake tare da shi yace masa yarhamukallah Allah ya ji kanka yarhamukallah wato Allah ainihin Allah ya ji kanka to wannan kuma ya nuna cewa idan baka ce alhamdulillah ba ba za a ce maka yarhamukallah domin ya zo a hadisi ingantacce riwayan Imam Muslim manzo Allah ya sace idza dasadukum fa hamidallahu fashammituhu fa illam yahmadillahu fala tushammituhu idan ɗayan ku ya ci shawa yace alhamdulillah ku ce masa yarhamukallah idan ko bai ce alhamdulillah ba to kar ku fada masa kar ku ce masa kar ku masa wannan addu'an don wanda ya cancanci addu'an shine wanda yake mai wanda yace alhamdulillah shi yasa mutum biyu suka yi atishawa a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya tabbata hadisin Bukhari da Muslim sai ɗayan sai yace alhamdulillah sai manzo Allah ya ce masa yarhamukallah ɗayan kuma sai bai ce alhamdulillah ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya shiru to wanda ba yi wa addu'a ma sai ce ah dukkanin mu biyu mun yi atishawa kago kai wa wannan addu'a ni baka min ba sai ce ai wancan din ya ce alhamdulillah ne kai kuma baka ce alhamdulillah ba shi yasa ba a maka ba saboda haka wanda bai ce alhamdulillah ba ba za a yi masa ba saboda haka sai a tunatar da shi cewa to in kai atishawa ka dinga cewa alhamdulillah ka dinga cewa alhamdulillah ba kamar yanda wasu ke cewa wai ko bai faɗa ba wai ka ce masa alhamdulillah abinnan ka ce sai dai yana babin tunatarwa in bai faɗa ba kai sai ka ce alhamdulillah kana son ka tunatar da shi amma ba za ka ce masa yarhamukallah ba wani ya ce man ibtada aisan bilhamdi yu'manu min susin walusin wa allusin kaza warada ko kalmomin larasi ne ko ba na larasi ba wallahu alam cewa idan mutum ya ci shawa sai ka ce masa alhamdulillah ka fara ga wai yu'manu min nusi wa za a mintar da shi daga ciwon yatsa min lusin sai ce wa allusin wato da ciwon haƙori to kaga lusin da allusin duk ma'anansu ne wannan ƙara alifin da lamun wannan ba ƙara ba sai yu'manu min lusin wa min lusin wa allusin yace kaza wara da haka yazo a nassi amma ba taba ganin hadisin ba tun muna sakandare wani malamin mu ya koya mana muka haddace shi yace allusu ciwon yatsa allusu kuma ai lusun ciwon yatsa allusu kuma ciwon haƙori wani mutum ya ci shawa kace masa alhamdulillah to ba za ka yi ciwon yatsa ba za ka yi ciwon haƙori ba wallahu alam ban gan shi a hadisi ba to idan mutum ya ce alhamdulillah sai ka ce masa yarhamukallah in bai faɗa ba za ka faɗa sai ka yi shiru abinka ko kuma ka ce baka in kai sai kamar nasiha a babin umarni da ke ta aiki baka gode wa Allah ba baka ce alhamdulillah ba in ya faɗa sai ka ce yarhamukallah fa idza qala lahu idan dan uwan na sai ce masa yarhamukallah Allah ya ji kanka to falyakul shi wanda ya atishawa akai wannan addu'an shi kuma yace yahdikumullahu wa yuslihu balakum yahdikumullahu Allah ya shirye ku wa yuslihu balakum ya gyara halayen ku ko ya gyara zuciyar ku don albalu yana zuwa da ma'anar hali yana zuwa da ma'anar zuciya so da haka sai ka masa wannan addu'an ka ce ya ji kuma Allah wa yuslihu balakum mutum ya ci shawa ce alhamdulillah kai kuma ka ce yarhamukallah shi kuma sai ya ce maka ya ji kuma Allah wa yuslihu balakum Allah ya shiryar da ku ya gyara halayen ku ko zuciyar ku to wannan hadisin Imam Bukhari ya toshi ingantaccen hadisi ne to sai dai ya zo a wani hadisi na Abdullahi ibn Mas'ud maimakon ya ji kuma Allah wa yuslihu balakum za ka ce ya gafiru Allah lana walakum wanda kuma shi ya fi shahara cikin littattafan fiqh to wannan hadisin shi ma ya inganta wasu malamin sun ba a fashi amma wasu sun inganta shi yanzu Allah ta sani cewa idza adasa adukum falyakul alhamdulillahi rabbil alamin walyakul lahu ko walyuqal lahu yarhamukallahu sai a ce masa idan ɗayan ku ya ci shawa ya ce alhamdulillah sai a ce masa yarhamukallah Allah ya ji kanka to sai kuma yace walyakul huwa shi kuma yace ya ghafiru Allahu lana wa lakum Allah ya gafarta mana ya gafarta muku ya ghafiru Allahu lana wa lakum imamu hakim rawaito cikin mustadrak yace hadisi ne ingantacce kuma Sheikh Nasiruddin Albani ya inganta cikin sahihul jami'u saghir wa ziyadatihi ko ziyadatu so da hadisi ne wanda shi ma ya inganta duk da cewa wasu malamin suna cewa mai rauni ne yace ma yuqalu lil kafiri idza atafa fa hamidallah abinda ake cewa kafiri in yayi atishawa ya gode wa Allah kafiri kusa da kai sai atishawa sai kuma yace alhamdulillah su me kamata ka ce masa, za ka ce masa ya hamuka Allah? A'a, ai bai musulunta ba, sai ya musulunta tukunna. Su me za ka ce masa, sai ka ce masa ya hajjikumullahu wa yuslihu balakum, Allah ya shirye ku ya gyara halayenku. Abin da za a gaya masa, ka wannan addu'an kuma kafiri ma yana buƙatansa, Allah ya shirye shi, ma'ana Allah ya sa shiga addinin musulunci. To wannan shi za ka faɗa masa. Asalin wannan hadisin Abu Musa al-Ash'ari ya ce Yahudawa sun kasance suna atishawa a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam raja'a an yusalli alaihi, domin ƙaunar ya musu addu'a, suna so ya ce musu ko raja'a an yaqula lahum yarhamukumullah, domin ƙaunar ya ce musu yarhamukumullah, Allah ya ji kanku. Yahudu ka gaba musulmi ne, to idan sun zo sun atishawa maimakon su yi shiru, saboda sun san addu'a irin ta manzo Allah, addu'a ta albarka, to sai su ce alhamdulillah, saboda manzo Allah ya ce musu yarhamukumullah, Allah ya ji kanku. Sai manzo Allah ya ki fadan hakan din, sai ya ce musu yahdikumullah wa yuslihu balakum, ya ce Allah ya shirye ku. Manzo Allah ya ce Allah ya shirye ku ya gyara halayenku. Wannan hadisin ingantaccen hadisi ne, Imam Tirmidhi ya zo shi da sanadi ingantacce. Sai addu'a lil mutazawwij, wato addu'a ga mundi aure, in mutu ya aure wani irin addu'a ya kamata ka masa, ga ta nan: barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khairin. Haka za ka gaya masa. Wannan saboda hadisin Abu Huraira yake manzo Allah sassama ya kasance idza rafa al insana, idan zai yi wa mutum barka, wato in yayi addu'a, in yayi aure za a masa barka. To ga yanda manzo Allah sassama yake ce masa, yace idan yayi aure sai ya ce masa barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Hadisin Abu Dauda da Ibn Majah da Tirmidhi, ingantaccen hadisi. Ga fassarar addu'an: barakallahu laka, Allah ya yi maka albarka. Wa baraka alayka, ya lullube ka da albarka. Wa jama'a bainakuma fi khair, Allah ya hada tsakaninka da amaryanka a cikin alkhairi. A ganin addu'a ko tana da muhimmanci kwarai da gaske. To irin ta zaka yi wa mutum idan yayi aure. Sai du'a'ul mutazawwij wa shira'i dabba, wato addu'an wanda ya aure shi akan kansa, wato irin addu'a ya kamata yi wa kansa shi wanda ya aure. Sannan wa shira'i dabba, da addu'an sayin dabba, in ka sayi dabba sabuwa, wato irin addu'a ya kamata kai mata. Sai ce abin da ya kawo hadisin Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi, yace manzo Allah sallama yace idza tazawwaja ahadukum imra'atan aw idza ishtara khadiman falyaqul allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma jabaltaha alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alayhi wa idza ishtara ba'iran falyaqul bi zirwati sanamihi walyaqul mithla dhalik. Hadithin Abu Dawud rawaito shi da Ibn Majah, ingantaccen hadisi. Mazala sun ce idza tazawwaja ahadukum, idan ɗayan ku yayi aure, idza tazawwaja ahadukum imra'atan, in ɗayan ku ya aure wata mata, aw idza shara khadiman, ko ya sayi wani mai masa hidima kaman bawa kenan, falyakul, yace allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alayhi. Sai ya ce allahumma inni as'aluka khairaha, ya Allah ina roƙonka alkhairin wannan matan, wa khaira ma jabaltaha alayhi, da alkhairin abunda ka ɗabi'ance ta, ka ɗabi'ance ta a kansa, shine khaira ma jabaltaha, ma'khudhu min aljibilla, aljibilla shine at-tabi'a allati khuliqat alayha al-insan, ɗabi'an da aka halitta ka da ita, wa khaira ma jabalta alayhi, da alkhairin abunda ka halitta ta da shi, ko ka ɗabi'ance ta da shi, wa a'udhu bika min sharriha, ya Allah ina neman tsarin ka daga sharrin wannan matan, wa sharri ma jabaltaha alayhi, da kuma sharrin abunda ka halitta ta da shi, ko kuma ka ɗabi'ance ta da shi. To ga don Allah ya ansa wannan addu'an, za a zauna lafiya kenan. Ya Allah ina roƙonka alkhairin ta, da alkhairin da ka ɗabi'ance ta da shi, ina neman tsarin ka daga sharrin ta, da sharrin da ka ɗabi'ance ta da shi. Kaga alkhairin ta zaka samu, Allah zai nisanta ka daga sharrin ta. To wannan ita ce addu'an da mai aure yake lokacin da wato ainihin yazo zai sadu da iyalinsa, farko kafin ya sadu da ita. Ya zo a surwarin zai nafila raka'a biyu, sannan ya ainihin riƙe gashinta na gaban kanta, sannan sai wannan addu'a ne: Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alayhi. To sai ce wa idza ishtara ba'iran, idan mutum ya sayi raƙumi wato wani abun hawa kenan falya khus yayi riko bizirwati sanami da tsololuwan tozon raƙumi sannan wal yaqul ya fadi mithla zalika irin wannan addu'a sai rike tozon raƙumi sai ce allahumma inni as'aluka khairahu wa khaira ma jabaltahu alayhi wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma jabaltahu alayhi tunda shi namiji ne ba'ir raqumi sai ka sa damirin namiji ne makon ha khaira ha sai ka ce khairahu wannan hadisi ne ingantacce shi ma sannan addu'a qabla ityani zawja irin addu'an da ake kafin mutum ya sadu da iyalinsa kuma wannan kuma ba sai in ba sai amarya ba ko ita mata matar mutum idan zai sadu da ita ga irin addu'an da zai yi بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا وانا رويته دغا عبد الله بن عباس يتي ما زال تسمع يتي لو ان احدكم اذا اراد ان ياتي على قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فانه ان يقدر بينهما ولد في ذلك لن يضره شيطان ابدا مثلا ce da mutun zai yi wannan addu'an lokacin da zai sadu da iyalinsa in an kaddara musu da wato an kaddara musu ciki a wannan saduwan shedan ba zai cutar da wannan yaro ba har abada Allah zai kare shi daga sharrin aljani da sharrin shedani ka fassara addu'an bismillahi da sunan Allah Allahumma jannibna shaytana ya Allah ka nisanta mu daga shedan وجنب الشيطان ما رزقتنا الا كنيسان تا شيطان daga abun da ka azirta mu da shi wato kanisan ta kada shedan yayi tarayya da mu a wannan saduwan sannan kanisan ta shedan daga abun da ka azirta mu da shi na da daga abun da ka azirta mu da shi na da don kai wannan to shedan ba zai cutar da wannan yaron ba in an kaddara muku samun da a wannan saduwan du'aul ghadab addu'an fushi in mu fice fushi ya zai yi sai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim ina neman tsarin Allah daga shedan wanda yake abun nisantawa daga rahmar Allah ta'ala wannan kuma saboda hadisin bukhari da muslim daga salma bin sarat yace wasu mutane sun yi fada a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun zagi juna a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai yayi fushi wato har fiskanta ta canja ta jajatsu sai manzo Allah ta sama ya ce wallahi na san wani kwata kalma inda ya faɗe ta to da wannan fushin zai tafi masa yana faɗa zai ji babu wannan fushin sai manzo Allah ya ce ita ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim yana faɗa shikenan sai wani abokinsa sai ya gaya masa ya ce abin da manzo Allah ta sama ya faɗa inda za ka faɗi wannan kalman a'udhu billahi minash shaitanir rajim to da fushin da kake nan da zai tafi to yana cikin fushin sai yace mini ka dauke ni mahauka sai yace masa ka dauke ni mahauka kenan ka dauke ni mahauka ne to har yanzu dai fushin bai sauka masa ba kenan mana zai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim kenan wannan shine maganin fushi in bai sauka ba ka zauna farko kai shiru maganin fushi ne ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sannan ka zauna yin a tsaye kake idan kana zaune ne kuma ka tashi ka canja waje shikenan fushin ka sai tafi in fushin bai tafi ba kai alwala kaje kai alwala manzo Allah yake fushi daga shedan ne ruwa kuma abu da abin nan shedan kuma daga wuta aka halitta shi ruwa kuma yana kashe wuta saboda haka sai kaje kai alwala in abun ya ga tsanani ya wuce alwala sai kaje kai wanka gaba daya ka fara jikinka kaga duk inda fushin yake dai tunda shedan ne ka kashe wutan gaba dayan da kenan haka zaka yi wannan shine maganin fushin ba kawai kaje kai wani abu wanda ba shi ya kamata ba a lokacin da kai fushin wanda kai da kanka zaka zo kai nadama a kansa addu'a ta gaba du'a umar ra'a mubtalan addu'an wanda ya ga wanda aka jarrabe shi da wani abu mutum ne aka jarrabe shi da wani ciwo ko wani bala'i ko kuturu ka gani ko makaho ko gurgu ko mai kora ko wani wanda talauci ya masa kanta kai kuma kana da dan dama to sai kai wannan addu'an don kada Allah ya jarrabe ka da abun da ya jarrabe shi ko ka ga wani mahaukaci to sai kai wannan addu'a ka ce alhamdulillahi allazi afani min mabtalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila sai kai wannan addu'a manzo Allah ya sama ya ce kamar ne zuwa hadisin Abu Huraira duk wanda ya ga wanda Allah ya jarrabe shi da wata masifa sai yin irin wannan addu'an manzon Allah sai ya ce lan yusibku zalikal bala, wannan bala'in ba zai same shi ba. Imam at-Tirmidhi rawaito hadisin, hadisi ne sahihi. Duk wanda kaga Allah ya jarrabe shi da wani abu wanda baka so, sai kai wannan addu'a to Allah ba zai jarrabe ka da wannan abun ba. Ba dariya zaka masa ba, sai Allah ya jarrabe ka in ka masa dariya ko ka masa ba'a, sai Allah ya jarrabe ka da wannan. To amma abin da zaka yi shine ka ce alhamdulillahi allazi afani mimma talaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Sai ka ce alhamdulillahi, dukkan yabo ya tabbata ga Allah. Shine fassaran addu'an alhamdulillahi, dukkan yabo ya tabbata ma Allah subhanahu wa ta'ala. Allazi afani, wanda ya kubutar da ni ya bani lafiya, min mabtalaka bihi, daga abun da ya jarrabe ka da shi, yini kuma ya kubutar da ni ya zama babu wannan bala'in a tare da ni. Wa faddalani, ya fifita ni ala kathirin, a bisa da yawa, mimman khalaqa, daga halittansa da ya halitta tafdilan, fifitawa. So da in ka duba na ƙasa da kai zaka san Allah ta'ala maka ni'ima, sai ka gode wa Allah ta'ala. In talauci ne wani ya fika talauci, in ka ga wanda ya fika talauci sai ka gode wa Allah, ka ce alhamdulillah allazi afani mimma talaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Haka rashin lafiya ne wani ya fika rashin lafiya, wani bala'i ne wani ya fika shiga bala'i, to sai ka gode wa Allah, ka roki Allah ya kubutar da kai daga wannan bala'i din. To amma in ka lura da addu'an kamar kana magana da shi wanda Allah ya jarraba ne, to amma haka ne sigar, amma karka yadda ya ji, musamman in ya san fassara, kaga bare ji daɗi ba. Ka ce na gode wa Allah da ya kubutar da ni daga abun da ya jarrabe ka da shi, ai kaga ba zai ji daɗi ba. Sai ka faɗa a hankali, ba wai za ka faɗa inda zai ji ba ne, idan in ba ya ji larabci ka tabbata wannan ko ka faɗa ya ji bai san menene ka faɗa ba. Saka ka roƙi Allah ya kubutar da kai daga abun da ya jarrabe ka da shi, ko ka gode wa Allah da ya kubutar da kai daga abun da ya jarrabe ka da shi, sannan fifita ka akan dewa daga cikin halittansa, fifita. Ma yuqalu fil majlis, abinda ake faɗa a majalisi. Idan kai ka zauna a wani majalisi, me ya kamata ka dinga yi? Yace an ibn Umar qala kana yu'addu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil majlis al wahid 100 marra min qabli an yaquma rabbi ighfir li wa tub alayya innaka anta at-tawwabul ghafur. Wannan hadisi Imam at-Tirmidhi rawaito shi ingantaccen hadisi daga Abdullahi dan Umar, yace kana yu'addu, ya kasance ana lissafawa li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, fil majlis al wahid, a majalisi guda daya, 100 marra, yana faɗa sau 100 min qabli an yaquma, kafin ya tashi yana cewa rabbi ighfir li wa tub alayya innaka anta at-tawwabur rahim. In an yi hira, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai istighfari, yace rabbi ighfir li wa tub alayya innaka anta at-tawwabur rahim. In an yi sai ya faɗa, ana kirga sau 100 kafin ya tashi a majalisi, shine addu'an rabbi ighfir li wa tub alayya innaka anta at-tawwabur rahim, wato innaka anta at-tawwabul ghafur. Rabbi ighfir li, ya Allah ka gafarta mini, wa tub alayya, ka karbi tuba na, innaka anta at-tawwabul ghafur, ya Allah kai ne mai karban tuba, al-ghafur, mai yin gafara. Hadisi ne ingance shi. To idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da bayi da laifuka yana yin sau 100 a majalisi daya, to ina ga kai kuma ya kamata a ce kullum mutum yana tare da irin wannan zikiri, yana magana, yana astaghfirullah astaghfirullah. Limam Madina ya zo kwanakin baya Najeriya, abuna Sheikh Abdul Muhsin Al-Qasimi, ɗaya daga cikin limamin Madina, wani matashi ne kuma ba yana da shekaru da yawa bane. To wanda suka yi yawo da shi a garin Abuja da sauransu, suka ce ba a kalmomi ɗan kaɗan sai ka ji ya istighfari, duk ɗan kalmomi ɗan kaɗan sai ce astaghfirullah astaghfirullah, ko allahumma abla allahumma ghafir li wa tub alayya innaka anta at-tawwabul ghafur, ya rike bakinsa abu kaɗan sai ya istighfari abu kaɗan. Shi wannan malamin ko yana maka karatu zaka ce wahayi ake masa, in yi zai zauna yana zudda ilimi sai ka ɗauka ko mala'ika ne yake masa wahayi yana faɗan abu, kaman ba daga ƙwaƙwalwansa yake fitowa ba, abun mamaki. Sheikh Abdul Muhsin Al-Qasimi sunansa, shine matashi, shine mafi ƙarancin shekaru a limamin Madina kuma. Allah ya basa mu zama irin sa. Yace kaffaratul majlis, kaffaran majlisi, wato idan ka zauna a wani wuri sai kai wasu maganganu, to akwai addu'an da ake son kai, kila kai wasu abubuwa wanda ba su kamata ba, sai Allah ya gafarta maka da sababin wannan addu'an. Ga addu'an nan: subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Haka zaka faɗa a ƙarshen majalisin, ya tabbata hadisin Abu Huraira wanda ashabu sunan suka ruwaito Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake duk mutumin da ya zauna a majalisi surutun sai yawa ya faɗi magana marar amfani, tun kana faɗan mai amfani har ka faɗi marar amfani, sannan sai ya faɗa kafin ya tashi daga wannan majalisin yayi wannan addu'a. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba zai tashi a majalisin fa face Allah ya gafarta masa, kafin ya tashi daga wannan inda ya zauna Allah zai gafarta masa. Shine yake subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wanda ka duk inda ka zauna kai gira ka tashi da wannan ainihin istighfari. Ga fassarar sanan subhanaka allahumma bihamdika, tsarkiya tabbatan maka ya ubangiji, wa bihamdika tare da yabonka, ashhadu an la ilaha illa anta, ina shaida babu abun bauta da gaskiya sai kai, astaghfiruka ina neman gafaranka, wa atubu ilayka kuma ina karban tubanka, abinnan ina tuba zuwa gare ka, astaghfiruka ina neman gafaranka, wa atubu ilayka ina tuba zuwa gare ka. Sai mutum ya wannan in ya wannan sai Allah ya gafarta masa yan kurakuren da ya a wannan majalisin. Sai addu'a liman qaran ghafara Allah laka, addu'a ga wanda yace Allah ya gafarta maka. In mutum yace Allah ya gafarta maka me ya kamata ka ce? Gata nan sai ka ce walaka, ma'anansa kai ma Allah ya gafarta maka. Wannan ya tabbata hadisi Abdullah ibn Sarjas yace manzo Allah ta sama yazo ai yazo wajen manzo Allah sama sai yace manzo Allah ghafara Allah laka ya rasulullah, yace ya rasulullah Allah ya gafarta maka. Sai manzo Allah sai yace masa walaka, kai ma Allah ya gafarta maka. Imam Muslim ya ruwaito hadisi, to duk wanda yace Allah ya gafarta maka sai ka ce kai ma Allah ya gafarta maka, inda Hausa ne, inda Larabci ne sai ka ce walaka kawai ya wadatar. Sai addu'a liman sana ilayka ma'rufan, sai addu'a ga wanda ya maka aikin alkhairi, mutumin da ya maka wani abun alkhairi, to wani irin addu'a ya kamata ka masa? Mun sani duk wanda ya maka abun alkhairi kai ma ana bukatan ka masa wani abun alkhairi. To in baka da abun da zaka masa sai ka masa addu'a, man sana alaikum al-ma'ruf fa kafi'uhu fa illan tajidu ma tukafi'unahu bihi fad'u lahu hatta ta'lamu annakum qad kafatumuhu. Idan mutum ya maka alheri kai ma kai masa alheri, karama masa. In ka riza to kai masa addu'a har ka tabbatar da cewa kai ma ka saka masa din. To sai hadisi ya inganta ga addu'an da zaka yi, jazakallahu khairan zaka ce, jazakallahu khairan, Allah ya saka maka da alkhairi. Wannan addu'an kawai zaka faɗa. Hadisi ya tabbata daga Usama ibn Zayd yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man sunniya ilayhi ma'rufan fa qala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha fi sana'i. Duk wanda aka masa alkhairi sai ya ga wanda ya masa alkhairi din yace jazakallahu khairan, Allah ya saka maka da alkhairi, to wannan ya kai matika wajen yabo. Imam Tirmidhi ya rawaito hadisi ingantaccen hadisi. Saboda haka in dai mutum ya maka alkhairi to karka bari baka masa addu'a ba, tunda kai kila baka da abin da zaka saka masa, ko ma kana da shi in zaka ce jazakallahu khairan, in kana da wani abu kuma kai ma ka masa. Idan baka da shi kuma addu'ar ta wadatar jazakallahu khairan, sai ka ce Allah ya saka masa da alkhairi. Za mu tsaya anan, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyi karim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.